نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدا تبتا الله سبحانه وتعالى دي هتامو أكراتمو نماكو ماكو نا لتاهم ببما لمي محمد ناصر الدين الألباني لتاهي ميسونا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها صفة تسلم من زال صلى الله عليه وسلم تندق كبر هرما حزوا سلم كمر أنا يجي أكبنك عند يو إن شاء الله تعالى زامتاش أكن درسي نا عشرين دبيو عند زامي مغانا أكن أذكار الركوع. إذا أكتي أذكار أنا نهي ذكري واندا أكي أذكر ركوعي كنان أبندا أكي فتا إذا أني ركوعي ساتي دي قباتا أمبا من تيبا كنان من يما غنا أكن يندا أكي ركوعي كنش غائرن صفة دي كسنتي منزو صلى الله عليه وسلم يقويا yanda ya dace mai yin ruku'i ya ringa yi. To yanzu an yi ruku'in, me za a faɗi a ruku'in? Malaki ke cewa azkarur ruku wa kana yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-adhkar wal ad'iya taratan bi hadha wa taratan bi hadha. Idan ma laye ce wa kana yaqulu, kai tsaye yana nuni ne akan manzo sallallahu alaihi wasallam, kenan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa akan wannan rukuni na sallah babba wanda shine ruku'i, yana faɗin nau'i kala-kala daban-daban da kuma addu'i daban-daban idan yayi ruku'i. Taratan bihaza, yau ayi da wannan, wataratan bihaza, yau kuma a yi da wannan. Kenan ba duka ba ne ake gama lokaci guda ga baki ɗaya a yi su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koyar da mu adhkar daban-daban wa'inda ake yi idan an yi ruku'i. Kenan ba zikiri guda ɗaya ba ne ake yi, kenan suna da ɗan dama inda malam ga baki ɗaya tattaro mana su. Yanzu insha Allah ta'ala duka za mu gane su. Zikiri na farko shine zikirin da kowa ya sani, shine subhana rabbiyal azim talata marrat. Shine fadar subhana rabbiyal azim, sarki ya tabbata ga Allah, sarki ya tabbata ga Ubangiji na mai girma. Zaka hudu wannan su uku kenan, shine ce talata marrat. Wa kana ahyanan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yukarriruha akthara min dalika, yana maimaita shi wannan zikiri na subhana rabbiyal azim akthara min dalika, sama da wanda muka ambata, kenan sama da guda uku. Kenan wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana huce guda uku, yana yi da yawa. Kenan ana so a karantar da mu mafi karanci ya kasance kai zikirin wannan su uku: subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sai kuma yace wa balaga marratan fi tikrariha fi salatin layli, kuma wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kenan yayi mubalaga sosai wajen mimita ta kenan yayi shi so da yawa shi wannan tasbihi fi salatin layli a sallar shi ta dare hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamihi har sai da ya kasance ruku'in shi yana kusa da tsayuwar shi sallaman ya kenan wa kana yaqra fihi thalath suratun min at-tiwal tsayuwar da ake magana akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a wannan tsayuwa da ake cewa kuma ruku'in ta kuma daidai da tsayuwar ya karanta surori masu tsawon nan guda uku suratul baqara suratul nisa wa suratul ali imran izihi wajen 11 a tsayuwa guda kuma idan an yi ruku'in hallau gwalgwadon wannan tsayuwar da aka yi aka karanta wannan surorin hallau a duken haka za a yi wannan irin wannan jimawai ana ta maimaita subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kuma karatun ba irin namu bane ba karatu na gaugawa misali irin an tahitar a sai malam yace kuma ya zo a hadisin ya takhallaluha du'a'un istighfar hallau a cikin karatun yana sanya addu'a yana sanya istighfari kenan duk inda ya dace a ce an tsaya an yi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya yayi addu'a duk inda ya dace a yi nemi gafara ubangiji hallau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya hallau ya nemi gafara ubangiji to kana ya ci gaba da karatu haka nake karanta idan an zo a cikin karatu wata gaba ta aya ta ce tana umurta akan cewa a nemi ko ayi addu'a ko kuma a cikin aya an yi magana akan wuta ko wani amma kamancin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya yayi addu'a neman tsari ga wuta hallo kuma idan kuma aya tana nema ayi istighfari hallo za a tsaya kuma ayi istighfari kama sabaka fi salatin layli kamar inda ya gabata a sallar ta dare sai tasbihi na biyu wanda kenan aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi shine subhana rabbiyal azim amma wannan sai aka kara wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wa bihamdihi kuma Allah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala to anan ga iya da kyau tunda mun zo kan wannan gaba mi magana akan menene ake ce ma tasbihi ma'anar tasbihi subhanallah wannan da ake wani yuradu bihi at-tanzih shine ana nihin tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa munazzahun an kulli naqsin Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga dukkan wani abu dukkan wani dangi na nakasa yace wa qad tasafa azza wa jalla bi kulli sifatil kamali wal jalali idan kace subhanallahi ka siffanta ubangiji da dukkan dangi na kamala da kuma girma Ali bin Abi Talib yake fasara mana wannan kalma ta subhanallah yake cewa tana nihin taqdisuhu ana nihin da subhanallah ana nihin girmama Allah an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mitete ma'ana ta subhanallah manzo Allah yake cewa ita ce bara'atullahi ta'ala min kulli su shine nisantar Allah madaukakin sarki daga dukkan wani abu na cutarwa ko na nakasa ko na makamancin haka shine ake nufi da kalma ta subhanallah shi yasa malamai suke cewa subhanallah tana da matsayi babba a cikin addinin musulunci tana da girma tana da sauki wajen wadi kuma tana da girma da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma an ambaci kalma ta subhanallahi da sigogi daban-daban a wurare daban-daban wajen wuri 80 a ayoyi daban-daban aka ambaci kalma ta subhanallahi da kuma sigogi daban-daban wani lokaci a ce sabbaha misali kamar da Allah ke cewa sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim wannan cikin wata sura kenan suratul hadid me yasa ta bambanta da subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim ita kuma wannan suratul hashr hal hukumi yace subbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai yace kuma huwa al azizul hakim wannan kuma cikin suratul saff hal hukumi yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim wannan kuma cikin suratul jumaa kuma yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai yace lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan kuma cikin suratul tagabun kaga kenan akwai bambanci tsakanin suratul hashr da suratul hadid wajen wa ma fil ardi a suratul hadid sai yace wal ardi wa huwa al aziz al hakim haka nan a wata aya Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kaseera sai yace wasabbihuhu bukratan wa asila ya ku wanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa hallo kuma yace to wasabbihuhu ku tsarkake shi bukratan wa asila dare da rana ta gode mishi haka nan Allah yake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin haka nan ma an ambaci kalma ta subhana haka nan cikin suratul isra'i Allah yake cewa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina haka nan zaka samu wurare da yawa Allah yake cewa wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha haka Allah marubucin sarki a wurare wajen 80 ya ambaci kalma ta subhana kalma ce mai matsayi sosai kalma ce mai daraja amma kuma sauki gare ta a wajen wada shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan kalmomi ne guda biyu suna da sauki a baki amma kuma yauni gare su a saman ma'auni idan kana so ma'auninka ya cika ya tambatsa a ranar kiyama ka ringa yi wata subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yace subhanallahi wa bihamdihi su dari Allah zai kankare mai zunuban shi koda sun kai kwatankwacin kunha ko tabo na cikin teku duk yawan su Allah zai kankare mai zunuban ka haka nan a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yace subhanallahi su dari subhanallahi kawai su dari ba ma ƙara wa bihamdihi kin zai zo ranar tashin kiyama babu wanda ya zo da irin abin da ya zo da shi sai wanda ya yi shi idan ka ce subhanallahi su dari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabban shi shin ba zan sanar da ku ba abin da zai sa mutun ya samu lada dubu ko akan kare mai zunubi dubu suka ce menene wannan ya rasulullah yace shine subhanallahi su dari subhanallahi kawai su dari tana da girma sosai a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu idan zaka bude sallah daga cikin addu'o'i da ake bude sallah da su akwai wannan kalma ta subhanallahi subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta kaga sai aka fara ni da subhanallahi subhanaka allahumma haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu idan ka zauna a majalisi kuka zauna kuka yi fada ko kuma ka zauna da wani kuka yi hira a cikin hirar da ku tana kurakure da yawa sun shigo kun nan dauki yan zunubai a ciki to kada ka mance idan ka tashi kai kafaratul majlis me kafaratul majlis kafara ta wannan zama da kai ta Allah ya hima zunuban da ka dauka a wannan zama shine zaka ce ni subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kaga kalma ce ta subhana aka fara da ita kalma ce mai tsada kalma ce mai daraja kalma ce mai girma a wajen Allah iya daga cikin farala ta Allah subhanahu wataala kaga ita ba sai kai arwalla ba ita ba sai ka kalli gaba ba ita ba sai ka tsarkaka ba ita ba sai kai kaza ba a kowane hali ka samu kanka in dai ya dace kai da kanka san wannan wuri ya dace a ce kai tasbihi kenan kawai kai kokari ka jika bakinka da yawan cewa subhanallahi 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 haka nan Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab yake cewa alladheena yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim qiyaman wa qu'udan sune wa'inda suke ayoyi na sama da ƙasa da dukkan halittu na Allah akwai aya fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid a dukkan wani abu da ka gani na duniya akwai aya take nuna cewa da take nuna ma cewa ni cewa Allah shi ne. Yace Allah yake ta cikin wata su cikin wata aya law kana fihima alihatun illallah yace la fasadata. Kai inda a ce wannan halittu na wani duniyan nan inda a ce akwai wani Allah banda ni yace da abin ya lalace. Saboda za a rinka samun ikhtilafi, wannan yace ai kaza, wannan yace kai, wannan yace ai ruwa, wannan yace kai. To Allah shi ne, akwai wata aya tana nuna mani tana nuna cewa Allah shi ne. To wannan masu irin wannan tunani, masu irin nazari akan halittun Allah kuma su tabbatar me da girman shi, su ne waɗanda suke yawan ambaton Allah. Shi ne alladine zikuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. A kowane hali suka samu kanshi, suka samu kansu suna kokarin su ringa tasbihi, suna kokarin su ringa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne Allah yake cewa wadh-dhakirina Allah katiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata, Allah ya musu tanaji na lada da kuma gafara. Kenan kaga abu ne mai sauki a baki. Don haka iya daga cikin fa'ida da zamu samu a wannan karatu namu akan wannan gaba ya kasance mu rinka kokarin jika bakin da makogwaron da yawan ambaton Allah subhanahu wataala da irin wa'innan kalmomi. Kaga a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Idan mutum yana ambaton yana yawan yin wannan zikiri, zunuban shi za su rinka kakkabowa daga jikin shi, kamar yanda ice idan wani ganye ya bushe yake faduwa ƙasa, haka shi ma zunuban shi za su rinka gangarowa daga jikin shi. Kaga abubuwa ne masu sauki wanda kuma za su raba mu da zunubai su rinka wankewa. Shi yasa wannan al'umma tana da daraja, tana da fadala sosai akan sauran al'ummomi. Allah ya arzuta mu da abubuwa da yawa wanda za mu aikata bai kai ya kawo ba a wajen aiki, amma kuma ladan gashi nan wanda mutum bai ya iya lissafa irin ladan da zai samu a ciki. Na kenan sai mu ci gaba da karatun. Wannan kenan ɗaya daga cikin tasbihai wanda ake yi idan an yi rukuni, subhanallah ko kuma subhanallahi, subhana rabbiyal azim ko kuma subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sai ma lai ci gaba da cewa na uku shine kuma subuhun quddusu rabbul mala'ikatu wa ruh. Subuhu quddusu rabbul mala'ikatu wa ruh shi ma ya daga cikin addu'i azkar da ake yi a cikin ruku'i kenan an duka. Kaga shi ma sauki gare shi, subuhun quddusun rabbul mala'ikatu wa ruh. Malaike cewa abinda ake ni da subuhun alladhi yunazzah an kulli su'i, shi ne wanda ake tsarkake shi daga dukkan wani abu na cutarwa ko wani abu na nakasa. Wal quddus bi ma'ana al mubarak, wasu kuma suka ce al tahir, kenan Allah tsarkakakke ne, kenan ka tsarkake Allah madaukakin sarki, kuma shine ubangijin mala'ikai, kuma shine ubangijin ar-ruh. Menene ruh anan? Mala'ika Jibril, kamar yanda yazo a cikin suratul qadr yake cewa tanazzalu mala'ikatu ruhu fiha bi izni rabbihim, mala'ika za su sauko sai aka ce kuma war ruhu fiha bi izni rabbi min kulli amr. Kaga mala'ika Jibril an ware shi daga cikin taron mala'ikai saboda shi ma mai girma ne a cikin mala'ikan Allah madaukakin sarki. Amma kuma kalma ta ar-ruh tana daukan ma'anoni da yawa kuma a cikin alqur'ani mai girma, inda Allah yake cewa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitu min al-'ilmi illa qalila. Anan kuma ma'anar ruhi ma'ana ce ta rai, ana nihin rai wanda yake kuta daga cikin mutum, wanda da shine mutum yake rayuwa, idan babu shi ba mutum. Shine Yahuda suke tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai menene ma'ana ta ar-ruh, manzo Allah sai bai ba su amsa ba. Sai Allah ya sauko aya yake cewa yas'alunaka 'anil ruh, suna tambaye ka akan menene ar-ruh. Ai shi ar-ruh min amri rabbi, abu ne na al'amarin, ka ce musu shi ruhu al'amari na ubangiji. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila, duk abin da kuke takama da shi na ilimi to abin da bai kai kawo bane aka ba, abin bai kai kawo ba wanda aka ba. Sai tasbihi na hudu shine subhanaka allahumma rabbana, sarki ya tabbata ga Allah, rabbana ubangijinmu, wa bihamdika kuma godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala sai kuma kace Allahumma ghafirli ya Allah kuma gafarta mani sallahu mutun in yi kanshi nema duka sallah idan ka gama ta idan kai kanka ne kama taro ne na addu'i taro ne na azkar wanda kuma fa'idar kanka za ta dawo idan kai bi ƙara ma Allah komi idan baka yi ba bai rage ma Allah komi hadisi kudisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yake ce ma manzo Allah sallallahu yake ce ma bayin shi inda a ce tun daga mutun na wari har mutun na ƙarshe kowanne daga cikin su tun daga mutun na wari har na ƙarshe kowa mutumin banza ne fajiri ne kafiri ne ba za su rage ma Allah a cikin mulkin shi ba za su cutar da shi da komai ba kuma inda a ce kowa tun daga mutun na fara har na ƙarshe kowa kamar annabi yake hallo kuma ba za a ƙara ma Allah komai ba dan an mishi bauta alamakin sarki bai amfana da komai da bauta mai da ake yi in kai kanka ne kama in kai kanka ne kama wa ma zalamnahu walakin kanu anfusahum yazlimun kan ku ne kuke zalunta idan ba ku yi da'a ba kan ku ne kuke kwara idan ba kuma Allah biyayya ba idan ba ku sauke Allah kenan kaga abu ne wanda bai ƙara ma Allah komai in kai kanka ne kama shi yasa a cikin sallah taro na addu'a shi yasa fasara ta as-salat a harshen larabci ana nufin da addu'a addu'a ce kaga tun in ka fara ta har zuwa ƙarshe kanka ne kake ma addu'i har zuwa ƙarshe haka salamci da kaga wannan da kai da ka tsarkake Allah subhanahu wataala da ƙarshe kuma sai ka ce Allahumma ighfirli ya Allah gafarta mani wa kana yace yakthuru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita wannan addu'a a ruku'in shi da sujudin shi ya ta'awwal alquran mana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana fassara alqurani ne da shi wannan tasbihi na subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli kama alqur'ani yake fasarawa a cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fata Allah yake cewa idza jaa nasrullahi wal fata wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kage yace fasabbih sai manzo Allah yace subhanaka allahumma fasabbih sai manzo Allah yace subhanaka allahumma bihamdi rabbika sai yace wa bihamdika sai kuma Allah ya ce wastaghfiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ighfirli kaga me sai fasara aye da wa'innan kalmai masu tsada subhanaka allahumma bihamdika allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mu sai tasbihi na biyar shine allahumma laka raka'atu ya Allah gare ka nayi ruku'i kamar gare ka na dursuna gare ka na sunkuya wa bika amantu kuma ya Allah nayi imani da kai ne mai imani walaka aslamtu kuma ya Allah gare ka na sallama anta rabbi yace kai ne ubangiji na khasha'a laka sam'i wa basari jina da gani na sun dursuna gare ka suna masu biyayya gare ka wa mukhi wa azami da ɓargona da tashina wa fi ruwayatin wa izami wa asabi da kuma dukkan gaɓoɓina yace wa mastaqallat bihi qadami kuma da dukkanin abin da ƙwahuwana suka ɗauka ko suka aikata na tahiya ko na abu yace lillahi rabbil alamin gabaki ɗaya wannan mun sallama zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan a nan ga kamar ka bayar da rayuwarka ne gabaki ɗaya ka sallama ka yi khushu'i ka yi biyayya ka yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala sai tasbihi na shida shine allahumma laka raka'atu ya Allah gare ka nayi ruku'i wa bika amantu kuma gare ka nayi imani wa laka aslamtu kuma ya Allah gare ka nake sallamawa wa alayka tawakkaltu kuma ya Allah gare ka nake dogaro anta rabbi kai ne ubangijina khasha sam'i wa basari jina da gani na sun dirsana wa dammi da jini na wa lahami da nama na wa azami da kashina wa asabi da kuma kaba uwa na lillahi rabbil alamin gabaki ɗayan mun dirsana zuwa ga Allah rabbil alamin ubangijin talakai kenan kaga wannan gabaki dai ka sallama dukkanin dangi na jikinka gababuwa na jikinka da dukkan abubuwan da suke kawwana mutum ka sallama su zuwa ga Allah madaukakin sarki sai na bakwai shine subhana dhil jabaruti subhana dhil jabaruti sarki ya tabbata ga Allah dhil jabaruti wanda aljabar mali ce wa huwa alqahar kenan wanda gare shi ake karkata kenan kowa dole sallama gare shi zai karkata wal malakuti kuma al malakuti bi ma'ana wal malik bi ma'ana zul malik kenan mai mulki shine a cikin suratul ali imran yake cewa qulillahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir shine kenan wal malakuti kenan mai mulki na komi da komi wal kibriya da kuma jiji da kai na kasancewar shi saman komi yau idan kaga mutum ya zo wuri yana jiji da kanshi tana wako din saboda shi ne saman kowa sai rinka dan jiji da kanshi cewa shi kowa a kasan shi ne misali in shugaba ya zo ya sallama a zuciyar shi cewa shi ne wa sama da kowa anan kenan zai rinka dagawa yana jiji da kai lasiyama in a soji ne in ya kasance shi ne babba shi ne komandan na kowa zaka ga tahiyar shi daban ce komai shi daban ne daga ka gani suna tahiya ba in ka tambaya ba waye wannan kenan akwai wannan dagawa da jiji da kai to wannan siffa Allah kadai yake da haƙƙin yinta ya kasance tare da ita ba mutum ba mutum in yayi ta to wannan kamar ya nima ya ringa kamantacce ni ga Allah shi kuma ba kowa bane shine Allah yake ta cikin suratul Isra waqsid fi mashyika waghdud min sautik in ankara al-aswati la sautul hamir ya kasance kana kokarin daidaitawa kana tsayawa tsakatsakiya kana ladabi a wajen tahiyarka a wajen tahiyarka shine cikin suratul luqman yake cewa wala tamshi fil ardi marha kada ka ringa tahiya a saman kasa kana jiji da kai innaka lan takhriqal arda kai kin wannan fa jiji da kanka duk karhinka kai ka dan kai taku dai kasa ta dare baka iyawa walan tablugal jibala tula kuma duk tsawon ka duk kibarka kai ka dan ka kai girman dutse kenan to nami jiji da kanka annabi ya jiji da kai kenan kaga wannan jiji da kai bai dace ba a ce musulmi mummuni ya kasance yana tare da wannan jiji da kai a cikin suratul alaq akwai wannan magana ban san ba ko akwai wanda zai tana aye ah suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى متمي جيجي da kai tumi girman kai to wannan siffa ce da an hana ba daidai bane amma ita ce ta hidacewa ga Allah subhanahu wataala kuma ya take wannan baka sani ba kawai sallamawa zaka yi ka sallama ma Allah abin da ya sallama ma kanshi wal'azama kuma hallau da girma duka wannan ya dace ga Allah madaukakin sarki siffofi ne na Allah wanda kuma shi kadai yake da wannan siffofi ba wani wanda yake tarayya da shi shine yake cewa walam yakullahu kufuwan ahad yace wa hadha qalahu fi salati al-layl wannan kuma an sa manzala sallallahu alaihi wasallam yana karanta su a sallolin shi wannan addu'a ya karanta ta a sallar shi ta sallata ta dare kenan wata rana iya sallar dare aka rawaito a cikin hadisi na Abu Dawud da Nisa'i da kuma isnadi mai kyau kamar yadda malam ya bayyana to kaga wannan a takaice malam yake cewa fa'ida a karkashin littafin yayi bayani a karkashin wannan azkar da muka janyo shin mutum a ruku'i guda ya karanta su gabaki ɗayan su, kaga yanzu wannan azkar din akwai dewa daga ciki, yau ne muka taba jin su cewa ana yin sa a cikin ruku'i, amma bamu san su ba, amma kuma sun zo a hadisai, yanda subhana rabbiyal azim ta zo a hadisai, haka su ma wayannan azkar din suka zo a hadisai. Sai dai mi wancan da yake yayi sauki shi muka yi sani, kuma shi muka yi gani a cikin littattafai na fiqh kanana, irin su qawaidi, irin su ahlari da sauransu, cewa idan an yi ruku'i, an yi sujud, an yi ruku'i ga abin da ake karantawa, amma kuma sun tabbata a hadisai na manzala sallallahu alaihi wasallam, kuma malam yayi kokarin tattara mana su kuma ga sanan. To shin za a karanta su gabaki ɗayan su a ruku'i guda, ko kuma idan kai guda yau wata rana kuma kai wannan, wata ran kai wannan, karanta saba wanne shi? Shine malam yace fa'ida, hal yushra'u al-jam' baina hadhihi al-adhkar fi ruku', shin ya an shar'anta a gama dukkan wa'innan azkar kin a ruku'i guda, sun ruku'i wahid amla a ruku'i guda ko kuwa? Sai ke cewa ikhtalafu fi dalika, ai akan wannan mas'ala sun sami ikhtilafi, kamar malamai sun dan saba, wannan yana ganin kaza, wannan yana ganin abin da yake saba ma haka. Yake cewa wa taraddada fihi ibn al-qayyim fi zad, ibn al-qayyim al-jawzi kenan ya kawo wannan maganganu a cikin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad, وجزم النووي في الاذكار بالاول فقال سنووي yake cewa wal afdal an yajma baina hadhihi al azkar kullaha in tamakkana, yake cewa abin da yi mutun idan ya samu dama ta ya gama su gabaki ɗaya yi su, yana yake cewa yana da kyau mutun ya gama su duka. Misali kana nafilar kai kadai a gida, kana nafilar ka, kana iya yin su gabaki ɗaya a ruku'in ka, ba wanda zai ce ma ka tsawaita, ba wanda zai dame ka, ba wanda zai ce ma wani abu, kai kadai kake kayanka, kuma kana so ka tattara ladan gabaki ɗaya ka gama. Yace wa kaza yanbaghi an yaf'ala fi azkari jam'il abwab aw jami'il abwab, yace kuma haka yana da kyau kenan ya ringa yin haka nan a abwab daban-daban da muka yi magana akan wasu azkar wanda ake yi, misali na bude sallah da na sujada da sauransu da zamu gani a gaba kenan. Idan mutum yana iya yi duka, shine malam Nawawi yake cewa kenan babu laifi yana iya yi. To wa ta'aqabahu Abu Tayyib Sadiq Hasan Khan, akwai wani malami Sadiq Hasan Khan shi kuma yake ganin sabanin haka, yake cewa ya'ti marra bi hadhihi wa bi tilka ukhra, yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan, wata ran yayi wannan, kenan sassabawa shi malam yake gani yayi. Yace wala ara dalilan ala al-jam'i, shi kuma yake cewa shi bai ga dalili ba akan cewa a gama su gabaki ɗayan su a yi su a sallah guda. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi rukunin wahid, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gama su gabaki ɗaya a ruku'i guda, kenan a rukuni guda. Bal yaqulu hadha marra wa hadha marra, sai dai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan, wata rana kuma yayi wannan, kenan ba a gama su ba ake gabaki ɗaya. Yace wa hadha wal ittiba' khairu min al-ibtida', yake cewa kuma bi shi yayi alheri akan mutum yayi abin da shi yake gani, ya kasance kabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka samu shi yake yi, shi yayi alheri bai kasance kana kirkiro ma kanka wata ibada kace haka yake ganin ko kake ganin ya kamata a ce ai. Yace wa hadha huwa alhaq insha Allah, sai malai yace kuma ina ganin hakan shi yayi, hakan shi ne gaskiya, hakan shi ne akan daidai insha Allah ta'ala in Allah ya yarda. Na'am, kenan a takaicen takaicewa kenan mutum yayi wannan yau, yayi wannan gobe, kenan ya dinga sassabawa ya kasance an iya duka domin a samu ladan yin sunna, kuma a samu fadalar da ke da kai a cikin zikiran daban-daban, hakan zai yi insha Allah ta'ala. Sai malam ke cewa iqalatur ruku, tsawaita ruku'i. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaj'ala ruku'ahu, yana sanya ruku'in shi wa qiyamahu, da tsayuwar shi ba'da ruku'i, bayan an taso daga ruku'i, yake cewa wa sujudahu, da kuma sujada shi, wa jilsatuhu baina sajdatayn, da zaman shi tsakanin sujada guda biyu, qariban min as-sawa'i, kusan daidai walida. Kenan mu ajiye hankali da kyau anan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yana sanya ruku'in shi kenan tsayi jimawar da yake a ruku'i, da tsayuwar shi da yake bayan ya taso daga ruku'i, da sujadar da yake yi kenan lokacin da ake dauka na dukkan waɗannan ayyuka, da kuma zama tsakanin sujada guda biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya tsawon su, tsawon lokutan da yake dauka kusan iri ɗaya ne. Misali in yana minti biyu koko a ce minti guda a rukui, to idan ya taso hallo minti guda zai yi, kamar mintin guda zai yi, haka nan ya sujada, haka nan ya taso, haka nan kuma ya koma sujada, kenan kusan lokutan da ake dauka na yin su gabaki ɗaya kusan lokaci kusan iri ɗaya ne. Ba a ce ba kamar tak-tak iri ɗaya, amma kusan iri ɗaya ne. Kenan ba a so ya kasance a nan ka yi gaugawa kuma a nan kuma ka ɗan lallaba. Shi yasa ai mun karanta a baya, mai yin koton kurciya a sallah shi kamar ɓarawo ne a cikin sallah. Shi nake ce ma ya sari ya ha'in. Koton kurciya shi ne sallah a bubbuga a yi a ƙari, ita ce ake ce ma express, a yi shaf-shaf a yi a ƙari cikin minti biyu, an ƙari isha ko an ƙari magarba. To kaga wannan ba irin sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace ba, ba irin sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bace ba. Kada mutum ya yaudare ka da cewa kamar kana dan abin nan, kana ko kwambo ko ba kwambo bane ba. Sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita, kuma haka ya kamata a ce ka yi ta. Mun karanta akwai hadisi a harkon babi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mai yin sallah irin tawa shine zai kasance daga cikin wanda za a ce ta. Idan baka yin sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to kana cikin hadari. Kenan kaga dan haka dole mu kiyaye, dole mu ringa lallabawa. Idan Allah ya taimake mu mun karanci irin sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to fa sai mu yi hakuri kuma mu yi ta aikata haka nan. Wannan shine tsira, kuma shine zaman lahiya na mutum. Saboda sallah ita za a fara bincikawa, idan ta yi kyau alhamdulillah, idan kuma ta lalacewa to sauran ma sai an bincika gabaki daya, sai an ma kwab da kwab komai an bi. Amma in Allah ya taimake ka sallarka mai kyau ce, to alhamdulillah. Shi yasa wani hadisi yake cewa man nuqishal hisab uzziba, dukkan wanda aka ringa mai keke da keke wajen hisabi, to ina ga ana ga wannan sai ya dan biya ya sha azaba ta kan zai huce, ko da zai huce aljanna. Amma idan aka zo aga wasu ayyukanka na harko ka bujuro masu kyau, sallah mai kyau, babu jini a wuyanka, babu kaza, kawai shikenan alhamdulillah, sai a tattara shikenan a ce kawai jika. Haka ake hisabi. A cikin suratul inshiqaq, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, yace fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, shine wanda za a ma hisabi mai sauki. To hisabi mai sauki yake shine kawai a tattara a ce ma kawai jika shikenan, shine hisabi mai sauki. Babu bincike, babu nan kayi kaza nan, a kawai tattara za a yi a abin nan kawai shikenan a wuce. Wannan shine zai yi sauki. Amma idan aka ringa bibiyar ka, aka ringa kaza wuri kaza rana kaza lokaci kaza, duk wuni a dauko duk minti duk second ni ka aikata ana bibiya, ai ka san ba ka kai labari, sai an samu matsala ko matsaloli ma za a ce. Shine mun nuqishal hisab uzziba, duk wanda aka ma wannan kike matsala shi, kuma mutum duk abin da yake yi akwai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, mutum ba zai faɗi lafazi guda ba ya sani cewa yana tare da mala'ikai guda biyu suna rubutawa, a nan ya rubuta lada, a nan ya rubuta zunubi, hannun dama lada, hannun dama zunubi, yana kallon ka duk abin da kake yi yana tare da kai dare da rana. Shine a cikin suratul isra Allah ke cewa wa kullu insani, wannan ayar wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutarafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawl fadammarnaha tadmira. Allah ke cewa wa kullu insani, dukkan wani mutum alzamnahu ta'irahu fi unki, mun gama shi da wani tsuntsun shi ko da wani abin shi ko da wani wata halitta ta musamman a tare da shi a wuyan shi, tana nan a wuyan shi a tare da shi. Wa nukhrij lahu yawmal qiyamati, daga wannan abin da yake tare da shi shi yana arsaran komi sai ran tashin kiyama sai a huddo mai wannan abin sai ya zama littafin shi kitabun yalqabu mansura wannan abin idan kai kiskirin a irin wannan zamani wannan aya idan ka dora ta da kankawa ma'anar ta za ta fito gare ka zakka samu karta memuwar alqarama bata kai ta kawo ba sai ka sata a baki ka hade ta amma sai a ce ma tana daukan entera shine miljiga entera miljiga ita wannan ga ta alqarama wannan inda a ce littattawai ne a cikin ta idan aka sata a computer a huddo ne littattawan a saman takarda na tabbata za a cika masallacin nan da littattawan nan an tera a cika da littattawai littayi a dokima a cikin kartu mai marko abin nan bai da yawani da yawa ta wahala kake samun littafin da ya kai irin wannan jiga 100 ko wani abu kamar haka bai da yawani da yawa yana da wahala ka samu littafi mai haka mafi yawa zaka samu bai kai rabin jiga ba kuma littafi babba to haka zakka dubunnai miliyan littattafai zaka tara a alƙaramar kartu mai marko kai a jikin abin da bai kai ya kawo zaka samu wani lokaci a jikin dan buto za a sa ilu wata tsakiya zattarin arsaran duk abin da ake yi a wurin daga an kai ta cikin na'ura an sa adaptator ɗinta kawai za a huddo duk abin da aka yi a wurin kuma abu na awanni na lokaci da yawa kenan yanzu kaga wannan aya kirkiri za mu fahimce ta Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu mun sanya mai wata halitta a wuyan shi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati sai ran tashin qiyama zan mu huddo mai ta hanyar wannan abin da aka sami a wuyan shi sai ya ce kitaban sai ce littafi sai zama dokima karti memuwar ce amma yanzu ta zama dokima yalqahu mashura za a baka littafin a ce ma gashi ikra kitabak karanta da kanka kafa bi nafsikal yawma ya ishe ka kai da kanka alayka hasiba kama kanka hisabi man ihtada wanda ya shiru ya tari da nafsi shi yawma kanshi wa man dalla to wanda ya kuma ya bace fa inna ma yadullu alaiha wala tazir wazratun wazr ukhra idan kai wa kai in dan kaba can ma kuma kanka kama ka sani kuma wani rai bai daukan laifin wata rai abinda kama kanka shine zaka girba wa ma kunna mu'azzibina hatta nabu asa rasula ban mama matan azaba ba amma kowanne bawa azaba idan ya cancanta azaba sai da bayan an aiko mai manzo sai an aiko mai wanda zai mai wa'azi ya tunatar da shi ya ce mai kaza zakkai kaza zakkai bil munasaba yanzu kaga idan ka zo ka rinda sallah kana bubbugawa a ranar kiyama aka tsaida ka akan sallarka aka ce sallarka kwata kwata ba ta yi ba mutuna wanda ya zo sallah a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bubbuga manzo Allah ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli koma kai sallah saboda ba kai sallah ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mimita mai haka so uku tukana ya dawo yace ya rasulullah ni hoban iya wata sallah ba in ba wannan da nayi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mai yanda zai sallah tsaf ba tare da wannan bubbuge-bugen ba to yau idan kana sallah haka kana ji kuma ana karatu ko kuma ka karanta aka ce ma ga yanda ya dace a ce kai sallah sai ka zo kake yin wanda kaga dama to ka tabbata shikenan baka da hujja ga Allah sako ya ji zuwa gare ka dan haka ba kai ba sallah mai kyau shikenan kawai abin da ka kira zaka girba babu zancen uzuri babu zancen baka sani ba babu zancen baka labari kenan dan haka mu yi kokari mu ringa bibi sallar mu ringa gyara ta mu ringa mata ado da tuma'anina da khushu' mu ringa yin ta saboda Allah shikenan insha Allah ta'ala sai mu kasance daga cikin wanda za su tsira gobe ran tashin kiyama sai malai yake cewa annahu an qira'ati alqur'ani fi ruku hani akan karanta alqur'ani mai girma a cikin ruku'i kenan kaga wannan yana nuna maka kenan a ruku'i ba a karanta alqur'ani mai girma kenan shine wannan babi zai karantar da mu kenan kada kai ruku'i ka ringa abin nan ka ringa karanta wata aya ko ka karanta alhamdu ko wani abu kace ayi duka karatu ne a wannan ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane yake cewa kana yanha an qira'ati alqur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani akan karanta alqur'ani fi ruku'i was sujud a ruku'i da kuma sujada wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala a saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'an an hani in karanta alqur'ani mai girma raki'an aw sajidan, ina mai ruku'i ko ina mai sujada. Fa ammar ruku, a ruku'i mi ake yi? Sai ce fa azzimu fihi rabb azza wa jalla. Idan kai ruku'i, to kai kokarin girmama Ubangiji Allah madaukakin sarki. Wa ammas sujud, amma kuma as-sujuda, fajtahidu fi du'a, fajtahidu fi du'a, ya kasance ka matsa, ka takura, kamar ka yawaita yin addu'a a cikin sujada. Yace fa kam an yustajaba lakum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai yuwan Allah ya amsa muku, akwai yuwa Allah ya amsa muku, kenan kuna kusa da Allah ya amsa addu'a ku idan kuna cikin sujada. Kenan kaga nan abin da ke karantar da mu, idan an yi ruku'i ba a karanta komai na abin da shi Al-Qur'ani mai girma, wannan abin da aka koya ma na suba na tasbihi na azkar su ne kawai za ka yi. Idan kuma ka je sujada, abin da za ka yi bayan ka yi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ka kare, to idan misali babu cutarwa ga wanda suke bibiyar ka a baya, kai kokari ka dan sa wasu ɗan addu'o'inka da za ka yi, saboda a lokacin amsa addu'a ne a cikin sujada. Lazima ma a sallah ta nafila, a sallah ta nafila kana da lokaci a hili kai ta roƙonka, ka faɗi ma Allah duk buƙatunka, kada kai wasa a sallarka ta nafila, lazima ta cikin dare, wajen yin addu'a a cikin sujada. Lokaci daidai kana daidai gaba, Allah ya amshi addu'arka, daidai gaba ta kai addu'a da wanda shi kaɗai ke jinka, ba mai jinka duk duniya. Tana yawa in ka gaya ma wani matsalar ka yi gaba ya faɗi, amma a nan in ka faɗi kawai sai dai ma a yi murna da kayan addu'a a amsa maka. Amma shi bawa idan ka roƙe shi yau, ka roƙe shi gobe, ka roƙe shi jibi, tana wata ran ya gaza, wata ran ya ji kai wannan ya matsa da yawa, amma shi Allah murna yake yi ganin roƙon shi. Kai har ma zargin wanda bisa yin addu'a a kai a cikin suratul ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, wa'inda suke girman kai wajen yin bautata, anan sai aka fasara addu'a akan cewa ibada ce. Ka roki Allah ya baka kaza, fa ibada ce kai, ibada ce kai, bantin an baka lada na yin addu'ai, hallo kuma za a amsa ma abin da ka roƙan a baka. Kaga fadala biyu da biyu ka samu kenan a lokacin nan. Sai malaki ce wa al-i'tidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi, tasowa daga ruku'i da kuma abin da ake faɗa idan an taso, idan an dago daga ruku'i. Yanzu kaga tun satin da ya gabata muka yi magana akan ya ake ruku'i, muka yi magana kuma abin da ake karanta a ruku'i, sai yanzu muka taso daga ruku'i. Kenan tun rana ta a ruku'i muke, kenan yanzu mun taso, to ya ake yin an taso? Malaki cewa kuma kana sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qa'ilan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tasowa, yana kenan yana dago bayan shi, kenan yana dagowa daga ruku'i qa'ilan, iya dagowa kuma yana cewa sami Allahu liman hamidahu, sami Allahu liman hamidahu. Ya ke ni da sami Allahu? Allah yana ji, Allah ya ji wa'inda suke ambatan suke gode mishi. Sai malumai suka ce abinda ake ni da sami a nan ba ji ba, ana nihin Allah ya amsa, Allah ya amshi roƙon ko addu'o'i ko azkar ko ibadar da kai a cikin ruku'i, Allah ya amsa, shine sami Allahu liman hamidahu, Allah ya ji ya amsa. Kenan misali idan ya kasance kana magana aka ce ba a ma sauraron ka, kenan ba a ma so a ji mi, ba a ma ana so a nuna ma cewa kamai ba a damu da abin da kake faɗin bane, wani zai ji magana da kawai ya ji, amma zai kamar bai ji ba, sai ce wake sauraron shi ma, amma kuma ya ji abin da yake ni da wake sauraron shi ma. Kenan waye ya ɗauki abin da yake faɗin da muhimmanci, shi ke ni ba dan wai bai ji bane. Kenan sami Allahu, Allah ya amsa liman hamidahu ga wa'inda suka gode mishi. Wannan hadisi ne na Bukhari da Muslim. Yace wa amara bidhalika al-musi salatahu, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda yake bata sallar shi, kenan wanda ya zo masallaci yayin sallan nan a gaggauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai ya saki sallah, ya umarce shi din haka. Sai yace fa qala lahu, yake ce mai la tatimmu salata li ahadin minan nasi, sallar ɗayan ku ba za ta cika ba hatta, kenan sai zakaru hadisin wannan kwankin da ya guda uku, kenan yana ma ishara akan cewa akwai bayanai da yawa tsakani, amma ba su bane yake so yayi magana akan su, yana so yayi magana akan wurin shine zai je kanshi sai mana bayani menene ina ne yake so yaje mahallu shahid kenan. Yace hatta sai yayi fon guda uku, hatta ya kubur thumma yarka, yayi kabbara yayi rukui. Idan ya rukui to idan ya taso summa yaqulu madha sami Allahu liman hamidahu, sai yace sami Allahu liman hamidahu hatta yastawi qa'iman, har sai yayi tsiya daidaita a tsaye, sai kai tsaye chak. Wannan shine ake cewa tasowa da rukui. Wasu daga cikin uwaza gani idan ya taso kahin kan shirki da miƙiya ya koma sujuda, ana Allahu sami Allahu liman hamidahu, kahin ka idasa rabbuna wa lakal hamdu, ya je sujuda, ya je sujada. To kaga ba a baka dama ba kai addu'o'in da za a idan an tsaya, ba kai ba yanda ake yi, yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya, ya ce hatta yastawiya qa'iman, har sai mutum yayi daidaita a tsaye. Wannan shine daidaito da ake yi idan an taso daga rukun. Wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya daga kanshi kenan daga ruku'i istawa, yana daidaita hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, har sai dukkanin wata gaba ta jikin shi ta koma jikin shi, ta koma jikinta, ta koma kenan wurinta. Lokacin da kai ruku'i wasu gabobin sun dan rabu da juna, amma idan ka meke tsaye kowace kuma ta koma gurbin ɗan uwarta, tunda abin da ya shayi baya da tsatso kamar wasu gababuwa ne wanda na articulation ne ke da kwai da yawa ana kenan kadirsuna su ma haisu lankwasa tare da kai. Lokacin da ka meke tsaye kuma kowace ta koma daidai gurbinta, daidai inda take. Yace thumma kana yaqulu huwa qa'im, manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a lokacin da yayi tsaye, rabbana walakal hamd, rabbana walakal hamd, ubangiji ubangijinmu walakal hamd, wajen ta tabbata a gare ka. Wa amara bidhalika kullu musallin mu'taman aw ghayruhu fa qala, manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarci dukkan mai yin sallah mai bi ko kuma wani hakan ko kuma mai yin kanshi kenan shi kadai, sai yake ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli, manzo sallallahu alaihi wasallam kenan yake koya sallah kaf inta a san munbari, ya koya masa sahabbai duka ga yanda ake sallah. To kwana da karshe sai yake musu sallu kama ra'aytumuni usalli, idan za ku yi sallah to ku yi ta yanda nake yi, ku yi ta yanda ku gani ina yin sallah. Sahabbai suke yin sallah irin ta annabi, wanda suka zo almajiran sahabbai suka koyo mana ga yanda sahabbai suke yi, su ma suka rawaito ga yanda a gani ana yi hakanan hakanan, sai aka rubuta mana a littattafai don ka abin ya bace ga yanda ake. Kakku ga wani yana aikata sallar shi a bubbuge, ku yi tsammani irin sallar annabi ce, ba irin sallar annabi bace, ga irin sallar annabi nan gata nan an rubuta mana. Ita ce wannan malam ya rubuta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, siffa sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka. Yace wa kana yaqulu, yana cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bih, an sanya muku liman ne domin mi, domin ku koyi da shi. Wa idha qala sami Allahu liman hamida, idan ya ce sami Allahu liman hamida, fa qulu, ku ringa cewa Allahumma rabbana wa lakal hamd, ubangijinmu Allah guda ta tabbata a gare ka. Yace yas yasmi Allahu lakum, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi sami Allahu liman hamidahu, kina Allah yana jin ku, Allah yana karba muku kamar yanda ya fadi a kan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamidahu, Allah yana ji kuma ya amsa da dukkanin wanda suka gode mishi. Yace wa'allal amara bidhalika fi hadisin akhar, sai kuma ya allala wannan umarni da aka yi anan ga fi hadisin akhar, a wani hadisi yake cewa fa innahu man wafaqa qawluhu qawlul mala'ika gufira lahu ma taqaddama min zambihi, dukkan wanda wannan kalma ta sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd idan ta zo daidai da lokacin da mala'ikai su ma suka amsa, kenan a rayuwar mu duka da muke aikata muke da mala'ikai. Yanzu yau a cikin masallacin nan idan muka kabarta sallah, idan akwai mutum 50 to mala'ika 200 ke da kai, mala'ika 100 ke da kai anan. Idan akwai mutum 50 mala'ika 100 ke da kai. Akwai kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutane suka zauna a cikin masallaci na Allah suna karatu, suna tattaunawa, suna azkar ko suna tattauna abubuwa na addini, yake cewa rahama ta Allah za ta lullube su kuma mala'ika su sauko wurin su. Kenan kaga muna tare da mala'ika a kodin shi. To idan kun tashi yin sallah, idan kuka zo wannan gaba, idan ya kasance lokacin da kace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd abin yayi daidai da ta mala'ikai, Allah zai gafarta ma mutum. Haka nan kuma yake cewa wa kana yarfa aidahi inda hadzal i'tidal, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwan shi a lokacin da zai tashi tsaye. Kenan idan an dago daga ruku'i ana daga hannuwa, kenan ba haka ba ake tahiyya ana daga hannuwa. Sai yake cewa kuma alal wajh alal wujuh al mutaqaddima fi takbirat al ihram, kamar akan kenan salo daban-daban kamar yadda ya gabata lokacin da muke yin kabbara tahrama. Wa yaqulu huwa qa'im wa huwa qa'im kama marra anifan rabbana wa lakal hamd, kuma sai hudi a lokacin da yana tsaye sai ce rabbana wa lakal hamd wa taratan yaqul rabbana lakal hamd, kuma wani lokaci yace rabbana lakal hamd ubangijinmu guda ta tabbata a gare ka. Kenan anan ga yana ga zamu tsaya insha Allah ta'ala, kenan sai mu tashi akan gaba ta gaba. Wa taratan yudifu ila hazain da fazain qawluhu Allahumma zuwa karshe kenan insha Allah ta'ala. Abinda muka wada daidai Allah ba mu lada, wanda muka kuskure Allah mana. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah.